a babanan dai Dakarun rundunar kawancan kasashen yankin tafkin Chadi na ci gaba da fitattakar mayakan ISWAP da Boko Haram da ke sassa daban-daban na yankin tafkin Chadin. Da hakan yasa 'yan ta'addan ke ci gaba da mika wuya ga sojoji, kamar yadda kakakin rundunar Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ke min karin bayani.
Multinational Joint Task Force ko kuma Force Multinational Mix, sakamakon karuwan ayyukan da muke gabatarwa da kuma karancin kayan masarufi a maboyar 'yan Boko Haram, wannan ta sanya da yawa cikin 'yan Boko Haram suke ta mika wuya. Yawan wayanda suke mika wuya ya karu sosai a waɗannan 'yan kwanaki, inda muka samu mika wuyan manyan jagororin wannan kungiya guda hudu tare da mayakansu guda 13. Dukansu sun fito tare da iyalinsu, wanda ya kunshi mata da kananan yara da suka kai 45. Sannan kuma sun mika wuya tare da manyan makamansu.
Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ya mana bayanin yadda mika wuyar waɗannan 'yan Boko Haram ya kasance.
Komandoji biyu da mayaka guda 9 sun mika wuya tare da iyalinsu da suka kunshi mata da yara guda 21 garin Kroskawa da karamar hukumar Kuka da ke jihar Borno, inda suka mika makamai AK-47 guda 6, bindiga kirar FN guda 1 da kuma magazin guda 20 da alburusai da suka kusan 200. Sannan kuma a rana ta biyu a shegari kenan, ranar 15 ga watan Agusta, wasu ƙarin komandoji guda 2 sun mika wuya su ma tare da mayakansu guda 4 da iyalansu guda 24 tare da bindigogi kirar AK-47 guda 2 da alburusai guda 99 da kuma kananan radio na transistor guda 2 da wayoyin salula guda 3 da kudi da suka kai naira 213,800 da sauran kayayyakin amfanin yau da kullum.
Dr. Abubakar MS kwararre ne kan sha'anin yankin tafkin Chadi.
Sojoji dai gaskiya yadda suke zuba musu wuta har suke sa sun fara zama a takure kar a karaya. Ai sustaining irin wannan attack din a ta zuba musu wuta dan dama haka ake kiransa a turanci, ake cewa carrot and stick. Yadda sojoji suke zuba wuta, to haka gwamnati ma za ta fito ta ce to yanzu yaya in dai sulhu kuke nema, to sai a ga yadda za a yi ai maganin wannan abu. Mazana Aryan lecture din a cigaba da bada bayanan sirri, kamar yadda kwanakin ba aka yi ta Aryan ba ma har aka samu aka kashe kusan guda 100 'yan ta'addan.
Daga bisani kakakin sojojin yankin tafkin Chadin Kanar Abdullahi ya mika sakon musamman ga 'yan Boko Haram da har yanzu ke cikin daji.
Kamar yadda muke gani, wannan tashin hankali da aka dade ana yi ya kusa kawo ƙarshe. Don haka ne muke kira da su waɗannan mayaka da suke boye a tsibirai wannan tafki da su fito su rungumi zaman lafiya. Sannan kuma mu a matsayinmu na soji za mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu.
Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi, Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.